Ministan harkokin wajen Chadin Abdulrahman Kula Malane ya jagoranci wannan tawaga da aka bayyana cewa ta zo ne domin karawa hukumomin Niger kwarin gwiwa a fafutukar da suka sa gaba. An kuma tantauna batun tsaro da hulɗar kasashen biyu a yayin ganawar da ta hada tawagar Chadin da shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger General Abdulrahman Tani. Suna masu cewa sun zo dauke da sakon shugaba Muhammad Dede.
Son Excellence Monsieur Mohamed Idriss Déby Itno, qui devrait lui-même effectuer ce déplacement, mais suite.
Yace shugaba Déby ne ya kamata ya zo da kansa, to amma ganin halin da aka kaiwa dakarun kasar yasa ya turo wannan tawaga a wani yunkurin karfafawa hukumomin Niger gwiwa tare da jaddada goyen baya a gare su. A wannan lokaci na gwagwarmayar neman cikakken yancin kan kasa da neman hanyoyin sake gina kasa. Mun kuma taɓo sha'anin tsaro kasancewar batu ne da ke ɗauka hankali a yanzu haka. Sai kuma maganar ƙarfafa hulɗar ƙasashen nan biyu.
Le renforcement de nos relations bilatérales.
Shugaba Muhammad Déby, wanda kwana ɗaya bayan harin Boko Haram da ya kashe sojojin Chadi akalla 40, ya ɗage wata ziyarar da ya kamata ya gudanar a Niger. Munin wannan hari ya sa Muhammad Déby tarewa a sansanin sojan da abin ya faru a matsayin kwamandan yaƙi. Ya kuma umarci baradan ƙasar ta Chadi su bi sawun 'yan ta'addan da suka tafka wannan ta'asa domin su fatattake su ko ta kama a tsallaka makwabta ne. To koya masu sharhi ke fassara kusancin Chadi da Niger a halin da ake ciki a yau? Abbas Mumuni ƙwararre ne kan sha'anin tsaro.
Abu ne mai muhimmanci shugabannin Chadi su zo. Ba ma neman taimako ba kadai wajen Niger, a karfafa ita wannan First Unity National da yana da muhimmanci. Ya wakana ma lokacin da shi marigayi Idris Déby lokacin da yake neman ya je farautan Boma, ya nemi haɗin gwiwar Niger a bashi damar cewa 'yan ta'adda waɗanda an kora daga yankin Chadi ko kuma ma sun shigo yankin Niger ne a ba su damar izinin bin su a ragargaje su.
Chadi makwabciyar Niger ta ɓangaren gabas na fuskantar barazanar tsaro ta ɓangaren dukkan ƙasashen da suka zagaye ta, Sudan, Cameroon da Libya, a yayin da ta ɓangaren Niger da Nigeria Boko Haram da ke da sansani a tafkin Chadi kan kai farmaki lokaci zuwa lokaci. Ƙasashen hudu sun shafa shekaru suna ayyukan tsaro a yankin a ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwar MNGTF. Sai da alama dakile aika-aikar Boko Haram a yanayin da ake ciki, abu ne da ya zama wajibi kowace daga cikin kasashen ta samu izinin tsallaka iyaka a duk lokacin da bukatar hakan ta taso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.